na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku bayanai akan manyan zabuka na shugaban kasa muna kuma tafi da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je ta duniyar ta yini.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Rasha ta kaddamar da sabon har-harin jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Kramatorsk na gabashin kasar a yau dinnan Alhamis. Duk wanda taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayyar Turai ke yi a Kyiv babban birnin kasar da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da Rasha wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. Wani harin ma da aka kai a birnin na Kramatorsk da daren jiya Laraba ya halaka akalla mutane uku ya kuma raunata wasu 21 a cewar hukumomi inda ake shirin ma nemo ɗaya daga cikin waɗanda abin ya rutsa da su wanda ake kyautata zaton yana ƙarƙashin ƙaraguzan da suka biyo bayan harin. Fashe-fashe sun sake bararraka Kramatorsk. Rasha ta sake kai har-haren rukoki sau uku a cewar gwamnatin yankin Pavlo Kranko a wani sako na Telegram. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar Iran. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Dinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce a ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. Wasiƙar ta ta kunshe da wata takamaimiyar hujja. Iran ta ce da jirage marasa matuƙa uku aka kai harin wanda aka auna kan wani ofishin ayyuka na soji sannan aka kakkaɓo biyu daga cikin jiragen. Ma'aikatar tsaron Iran ta ce harin ya ɗanyi lahani ga ginin. Isra'ila dai ta kaddamar da jerin hare-hare waɗanda ta auna kan wasu wurare masu alaƙa da shirin nukiliyar Iran. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun danƙe wasu tsaffin shugabannin hukumar shiki da ficin kaya ko custom a ci gaba da binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halkiya ta kaddamar kan wata almundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta rutsa da dimbin jami'an duwan ko custom. Ga mummuni wato Sulemu Muni Barma da wannan rahoto daga Yamai.
Binciken da hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya ta gudanar a ma'aikatar duwan ne ya bada damar bankaɗo wata almundahanar da ake zargin an tafka a zamanin da janar na jandarmomi Ahmadu Halidu da kanal Umar Ahmadu mai lakanin Petito suka shugabanci hukumar ta DJD. Lamarin da yasa aka kulle su a kurkuku a ci gaba da neman haske akan wannan cuwa-cuwa da ta shafi miliyan 16,000 zuwa miliyan 18,000 na sefa. Jami'in fafutuka ta yanar gizo Bana Ibrahim na daga cikin masu bin diddigin wannan labari.
Yau mu wannan abu sai mu yaba ma shugaba kuma abin da muke jira gare shi shine lalle ya sa ido bisa kan karkar da ake gudanar da aiki bisa kan wa'annan rahotannai da an kai kotu. Tunda abinda muka saba da mulkin Pendes tarayya shi ne a kame wa'anda ba su da halaka da jam'iyyarsu, amma idan ka san wani a cikin tarayya sai ka kyale ka ko min laihin da ka yi ma kasa. To wannan muna kira ga shi shugaba kasa ya sa ido nagarin cewa lalle ga wanga game ba haka bane za a yi.
Wasu majiyoyin hukumomi sun ayyana cewa dimbin jami'an duwan ne ake hasashen an hada baki da su wajen karkata akalar waɗannan kuɗaɗe. Saboda haka akwai yiwuwar wannan yunkuri ya rutsa da ma'aikata kusan 100. Dalili kenan shugaban reshen kungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International a Niger Malam Umar Wada ke gargaɗin magunta akan buƙatar gudanar da lamura a ƙarƙashin abubuwan da doka ta tanadi ta yadda za a yi abin cikin yanayin adalci.
Mutanen da aka tunguma da laifi ana ɗaukar su kama presumption innocence sai an samu su da laifin dino ga shari'a a sa'an nan ake ɗaukar su kan haka nan a ci gaba da bincike dan saboda arzikin kasa ya zama ɗan kasa shi ma ɗan kasa amfani a ko ina ana samun chance da rashawa yayi kamari in kun ga kama abinda muka yi wannan ne kun je Transparency International Niger har yanzu maki 32 ne gare ta busa 100 alhalin ka wasu kasashen ma har sun kai 19 anan ma kasashen Afirka akwai kasashen da ke da 70 busa 100
shugabannin kungiyar jami'an duwan ta sanar da muka tuntuba sun sanar cewa suna gudanar da taron haɗin gwiwa da shugabannin hukumar DJD da jami'an ma'aikatar ministan kuɗi saboda haka za su wayo mu bayan kammala wannan zama amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba su tuntube mu ba Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Barma da wannan rahoto kuma wanda shine ƙarshen labarin duniyar
Madalla a gaida Ibrahim Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A yayin da ake dabda gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna A yanzu za mu kawo muku bayanai akan jihar Benue jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa maso tsakiya a Najeriya jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4 da 253,600 da 41 a bisa ga alƙaluman kidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006 wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na dauke da ƙarin bayani
kalaka kabar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kalaka kabar kuka A inda ake dafiya gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36. Akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu kawo muku bayanai akan Benue, jiha da aka kirkira a shekarar 1976 wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan miliyan 4,253 a bisa ga alƙalamin ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers, kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan ƙabilar Tiv, Idoma da Igede ne ƙabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake mata taken matattarar abincin Najeriya saboda arzikin noma. Kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyaɗa da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na Janar Olusegun Obasanjo ne ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999 goma daga cikin sojoji ne sannan biyu kuma na farar hula bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999 George Akume ya dare kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar PDP Gabriel Towa Suswam shi ma jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015 sai kuma gwamna da ke dabda kammala wa'adin mulkin sa na biyu wato Samuel Lora Otom wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayu shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hassan Aliya da mataimakinsa Sam na APC wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai ɗan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngwede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai 'yan asalin jihar da ma masauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki kuma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Insecurity Kaduna ya sa ba su zuwa gona su mun san Benue cewa manoma ne amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona beyond that the cost na abubuwa su bunde federal government the state government sky we believe that there has been a little improvement and also cewa the yield was gaba there will be greater improvement and one month shikara
the issue that is most of concern to us in Benue state as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity
ko menene al'umma mazauna jahar Benue ke cewa game da tsare tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma shirin da masu kada kuri'a suke don tunkarar zaben Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a makurdi yayi bayani
a gaskiya ban da karfin gwiwa rashin karfin gwiwa na shine ga yanda aka yi arrangement din zaben mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voters card kamar ni da nake miki wannan magana voters card nawa bai zuwa hannuna ba ya kamata a ci wata uku kafin zabe kowane dan kasa yana da nashi voters card a hannun shi
kazalika mutane na ci gaba tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana
sunana Binta Garba ba kowa bane ke da privacy ma kuma election din kin san kada mu ji abin da muka yi da kowa yace sai baba kuma abubuwa sun lalace kudin prices na komai na abinci da sauransu so kin ga the best ya kamata kowa ayi tunani da kyau yi zabe da kyau amma babu abin da ya wuce zabin Allah
sunana Ada Achana JNJ state na because na da voters card na jin zaba shugaba wani ba zai ba mu kunya ba
ni ma fitar da hukumar Amerika daga Abuja Nigeria
Latino da sar dauna premium arewa na kudin ce masoyi na gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya
kuma da la'a gaida Halima Abdurrauf da wannan rahoton yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoton na musamman daga jihar Filato
A jiya Laraba ne muryar Amurka tare da haɗin gwiwan jami'ar tarayya ta Jos ta gudanar da tattaunawa na musamman da ƴan takarar gwamna a jihar Filato. Makasudin muhawara da tattaunawar shine baiwa jama'a damar sauraro kai tsaye daga ƴan takara kan tanadin da suke da shi in an zabe su don gina ginshikin zaman lafiya da bunƙasar arziki ta fannoni daban-daban na rayuwa. An gudanar da taron tattaunawar ne a jami'ar Jos domin ita ce cibiyar samar da al'umma na gari saboda bincike sahihai da take yi kan rayuwar da al'umma ke ciki da samar da hanyoyin kyautata musu. Shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya wanda ya bude taron tattaunawar ya fara ne da cewa jami'a da ke zama cibiyar horar da shugabanni ta kasance wuri da ya kamata a tattauna muhimman batutuwa don haka suka amince da shirin da muryar Amurka ta kirkiro suka kuma kira ƴan takarar gwamna don zuwa su bayyana kudirorinsu wa jama'a.
The Voice of America Hausa section has been providing news, information and entertainment.
Farfesa Tanko Ishaya yace sashen Hausa na muryar Amurka shekaru da dama tana bada labaru, bayanai da nishadantarwa wa al'umar nahiyar Afirka. Shugaban na jami'ar Jos yace muryar Amurka tana riskan mutane a lungu da sako. Farfesa Tanko Ishaya ya baiwa ƴan takarar shawara da su rika sauraron kalaman jama'a musamman waɗanda ke karkara su kuma kyautata wa kowa da neman hanyoyin gina waɗanda ke tasowa. ƴan takara 17 ne ke takarar gwamna a jihar Filato daga jami'u daban-daban. To sai dai ƴan takara 6 ne suka samu halartar muhawarar. Solomon Nandi Chandan shine ɗan takarar gwamna a jami'iyyar ADC ya fara ne da gabatar da kansa da abin da zai yi wa jama'a in har ya samu damar zama gwamna.
Ni ne director, babban director da kuma shugaban security company mai zaman kanta Australian Global Security Services. Na gode ce a gefen tsaro wato ta Nahura. In Allah ya yarda za mu na da manufofi masu kyau a jihar Plateau State kuma mu yarda da cewa al'ummar jihar Plateau State ita ce ginshikin demokradiyya in Allah ya yarda 2023. Kun tun ba zaman jihar Plateau State akwai anguwan da za ta wannan musulmi ne ba zai je wannan unguwan ba, kaga wannan kirista ne ba zai tafi wannan unguwan ba. To wannan ne babban matsalar mu da yake da jihar Plateau State. Za mu yi kokari mu kawo policy din kowane ɗan Plateau State zai ji daɗi ba wai zaɓin abin da iyaye gidanmu sun ce mu yi ba.
Shi ko ɗan takarar gwamna a jam'iyyar AP NTC, Farfesa Nentawe Ilwada, wanda farfesa ne a bangaren na'urori na zamani, ya zama malami kafin yayi aiki da wasu hukumomin kasar waje da na Najeriya. Kafin shiga harkokin siyasa, shine kwamishinan zabe a jihar Benue. Ya kuma yi tattaunawar da Turanci inda ya sami wani mai mishi tafinta kamar haka.
Bannin takarar gwamnati na jam'iyyar APC Dr. Nentawe Ilwada Gotwe yace zai kokari wajen ganin cewa an samar da isassun kudaden shiga domin samar da abubuwan yi wanda zai kara karfafa jama'a kuma zai samar da yanayi na shari'a wanda zai bada dama ga kowa ga duk mai neman haƙƙin shi ya tabbatar ya samu abin da yake bukata tare da bayyana cewa zai aiki da Sidan da kungiyar Kan da ta DNI domin ganin cewa sun shiga an dama da su domin kara inganta hukumar zaman lafiya ta jihar Plateau wato Peace Building Agency.
Dan takarar Abga Samuel Abashe ya bada takaitaccen tarihin sa da abin da zai yi wa jama'a in an bashi dama.
Na gama NYC na shiga sha'awa ta na duniya shine soja. Ni member ne na 27 Short Service Combatant Corps a NDA. Kuma ni ne cikin sojojin da suke sauka da nema parachute. Mu muka forming the first special unit na Nigerian Army. Na yakin uku a Nigeria da Sierra Leone as a frontline commander. In ka dubi antecedents nawa ya zama daidai ne da damuwan da Plateau take da shi. Dole mu sa a plan namu a manifesto namu mu so mu gyara wurare na health wanda in muka sake samun wani abu kaka kamar COVID a shirye muke. So da yawa Plateau tana samun damuwa kuma ana samun board of inquiry federal ne state ne ta yi. Ba a taɓa publishin ba, ba mu san me ne result ba. Don haka sai mun bincika mun tabbatar me ne. Sannan muna maganar early warning system da ba mu dinga fawa a wurare na tsoro.
Barista Caleb Mutfang da ke takara a jam'iyyar PDP ya ce mukamin shugaban karamar hukuma da ya rike a lokutan baya ya ba shi damar fahimtar matsalolin jama'a.
Na aiki a fannin lawyer na kasuwanci. Har na je na aiki a kamfanin Peugeot na da daga wurin na koma gida na zo na shiga siyasa duk inda ka gan tashin hankali da rashin zaman lafiya ya daɗe zai kunshi abubuwa biyu rashin gaskiya da rashin shugabanci. Ni zan yi amfani da experience ina na local government chairman bayan aiki da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a karkara domin mu magance irin tashin hankali da ake samuwa. Domin idan ba mun tsaftace zaman jama'a muka sa zaman mu ya zama da adalci da danko ba mu samu haɗin kai da juna ba miyagun mutane za su shiga wurin mu kuma su bayyana. Saboda haka dole ne za mu fara daga community level mu gina zuwa sama. Tsaro a wurina ba domin yan sanda ne su zo su yi gadin mu ba, mu ne da kanmu mu yadda za mu zauna lafiya da juna.
Shi ma dan takarar gwamna a jami'iyyar PRP Mr. Luka Pampe ya ce
wato my disciplines are in different and diverse areas.
Yana cewa ne ya kware a abubuwa daban-daban musamman fannin harkokin kuɗi, kasuwanci da gudanarwar jama'a da sauransu, waɗanda ya zama malami a cibiyar kimiyya da fasaha ta jihar Plateau kafin yayi murabus.
A cikin adalcin da zamu yi ba za mu nuna bangaranci ba. Yanzu kai tafiya ka dauko mota ka ha hanya daga titi an junction har ka shiga tudu OC har ka dawo wurin yan ganda ba wani hanya completely a cikin gosa arewa wanda zaka ce zaka yi tafiya wajen mita kusan goma da baka shiga cikin rami ba. Amma in ka je ta gefen rafi in ka je ta wasu wurare wallahi har ma da operation in the portfolio da aka yi ka je ta wasu wurare a cikin gosa arewa an yi shekaru kusan nawa ake hanyar New Market Road ba a gama ba. Adalcin da za a ma jama'a ba ta baki bane ta wajen aiki ne. Abinda za a yi ba wayannan gefe ya kamata a yi ma wayannan, abinda za a yi ma mata ya kamata a yi ma maza, abinda za a yi ma gajiyayyu ya kamata a yi ma sauran jama'a. A hakan za a samu adalci, a hakan kuma za a samu yadda, a hakan kuma za a samu zaman lafiya.
Dan takarar SDP Engineer Fanya Ibrahim ya fara tattaunawar ne da takaitaccen tarihinsa.
Aikin da na yi a SCDA mainly aikin development na sabon kafa
capital na Nigeria ne. Wannan aiki kuma ya covering construction a ta fuskan ruwa, a ta fuskan aiki, a ta fuskan gada, a ta fuskan infrastructure kala-kala. Lokacin da Allah ya ba mu gwamnati, za mu koma forming Council of Elders of Wisdom guda 24. Wannan council ɗin za mu kawo mutane kaman Bangom Jos a ciki, Emir of Wafi a ciki, Imam a ciki, Pastoci na Kwarai a ciki, kamar representation na youth na mata za su formin wannan council. Duk ayyukan da za a yi a plateau sai an tashi shi for clearance a wannan council ɗin to ensure that there is fairness to all.
Daraktan cibiyar koyon batutuwan da suka shafi tashin hankali da dabarun samar da zaman lafiya na jami'ar Jos, Professor Danny McCain, ya jaddada muhimmancin zaman lafiya ne wanda yace ana samu ne ta wurin bayanai. Professor McCain yace munanan jita-jita, cin hanci da rashawa da ayyukan tashin hankali suna boye ne cikin rashin sahihan bayanai da labarun ƙarya.
Democracy matures and peace is promoted when losing candidates demonstrate grace, dignity, and respect for the will of the people and the law of the land.
Yace demokradiya da zaman lafiya na haɓaka ne idan waɗanda suka faɗi zaɓe sun nuna alheri, mutunci da girmamawa ga abin da jama'a ke bukata da kuma kiyaye dokokin ƙasa. Daga ƙarshen tattaunawar, 'yan takarar sun sanya hannu a yarjejeniyar zaman lafiya, taron wanda ɗimbin jama'a suka halarta ciki har da ɗaliban jami'a a mataki daban-daban, masana, 'yan siyasa, matasa, mata da nakasassu da ma yara 'yan primary. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To jama'a, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, ga wannan sanarwar.
Al'umman Nigeria, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da kenan Abuja.
Isalol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo danganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To jama'a, duniya tafin hannunku, yanzu sai shirinmu na wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Tabbatattun labaran wasannin namu na yau zai duba yadda harkar kwallon kafa ke neman komawa ƙasashen Larabawa ne, musamman ƙasar Saudi Arabia. Ƙasar Saudi Arabia ta fara jan hankulan duniyar kwallon kafa ne a shekarar bara, inda ƙungiyar ƙasar ta doke ƙasar Argentina da ci 2-1 a gasar neman cin kofin duniya da ya gudana ƙasar Qatar a bara. A rahotannin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta bayar, ƙasar Saudiya ita ce ƙasa ta 49 a duniya a matsayin kwallon kafa. Sau shida dai ƙasar Saudi Arabia take samun shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa. Sai dai a halin yanzu ƙasar Saudiya ta yunƙuro don bunƙasa harkan kwallon kafa kamar yadda yake gudana a ƙasashen Turai. Kusan za a ce Saudi Arabia ta himmatu wajen neman shahararren 'yan wasan kwallon kafa na duniya da zumar ganin ta bunƙasa sana'ar kwallon kafa a nahiyar Larabawa. To domin neman sanin dalilan da ya sa ƙasar ta Saudi Arabia ta fito don gwadawa duniya ita ma fa ba za a fita a baya ba, wani mashahancin harkokin wasanni a Najeriya ya fayyace dalilan da ya sa Saudi Arabia ta himmatu don haɓaka kwallon kafa a ƙasar.
Sunana Paul Ride, marubucin labarin wasanni a Nigeria.
Haka ne.
Yes. Gaskiya in ka tuna wasan farko da Saudi Arabia suka buga da Argentina. Ka sai wannan ana kiran shi a Turanci upset ne. Ai ba wanda ya taba tsammani cewa Saudi Arabia za ta duki Argentina. Da akwai wani dan kullun Messi a ciki ma. To wannan ya nuna cewa Saudi Arabia suna da kwazo kuma suna so su yi developing sport ne su sosai. Ana nan maka gan sun sani kwazo dan kwazo wasa da ake kira Ronaldo. Ba haka kade ma wai su manya wai wasanni ma daga Europe ma suna zuwa. Wannan ya nuna cewa suna da ba su wasa da kwallon su kuma suna so su developing kwallon su ya kai wani babban matsayi da kowa zai kaga na farko akwai kudi a wurin su. Na biyu kuma suna son kwallo ya nuna cewa wannan mutane kasan suna son kwallo sosai don ka shiga kana duba wasannin su zaka ga fili su yana cika sosai. So kaga na suna ba su wasa da kwallo suna son kwallo sosai kuma gani na kamar marubutun labarin wasanni na gani kamar suna kokari ne su yi developing kwallon su da har za su qualify ma su yi hosting World Cup din ma.
Haka na to amma ya kake ganin yanzu irin wasanni da muke gani na kasan La Liga da su Premier na kasan Ingila da kuma German na Bundesliga yanzu idan aka koma ga naka duba wannan al'amari yanzu za mu koma Arabian League kenan ko kuma
ya to ya bumo maki ma yanzu ka ga da suka sign Cristiano Ronaldo ai attention din duniya ma ya kuma Saudi League na zudin ma kuma yanzu suna kokari signing wa su mutane kani ni a tagurin na ma ban taba nuna wani interest a league na Saudi Arabia amma daga sani Ronaldo na kagan kowa yana nuna interest kuma ba haka ba su sai haka din ma suna neman wai su wasanni kuma ka bi league din su yana da karfi sosai fa kamar na Europe don shi Cristiano ma da yaje din ma ba wai kawai zai je ta ci kwallaye ba ma ya mishi wa ya gagare shi sosai so wannan ya nuna cewa standard din su ma zai kai na Europe din ma sai dai kawai rushing exposure ne mutane ba su san da shi sosai ba amma daga yanzu ka gan kowa ido yana can kuma za ka gan cewa kola da ake buga can Euro din ma za a buga ma mozu sentin ma fiye da shi ma a can Saudi din ma. Na gode.
Abdulhamid Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Cewa a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai takaitattun labarai.
To a takaicen Rasha ta kaddamar da sabon hare-haren jiragen sama kan wasu gine-ginen iyalai a birnin Kramatorsk na gabashin kasar a yau din nan Alhamis duk wanda taron da wasu manyan jami'an kungiyar tarayya Turai ke yi a cikin babban birnin kasar ta Ukraine da nuna goyon bayan su ga Ukraine a yakin da take yi da Rasha wadda ta fara mamaye ta kusan shekara guda da ta gabata. Iran ta zargi Isra'ila yau Alhamis da hannu a wani harin jirgi mara matuki wanda aka kai ranar Asabar a birnin Isfahan na yankin tsakiyar kasar. Wata wasikar da aka buga a shafin yanar sadarwar Iran na harkokin Majalisar Dinkin Duniya ta ce alamomin farko na nuna cewa Isra'ila ce ta bakinta ta shirya wannan yunkuri na takala. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun danke wasu tsaffin shugabannin hukumar shigi da ficin kaya ko custom a ci gaba da binciken da hukumar yaki da cin hanci ta halkiya ke yi ta kaddamar kan wata albundahanar da ta shafi dubban miliyoyin sefa wacce ake hasashen za ta rutsa da dimbin jami'an duwan ko custom.
To masu saurare baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku muna yi wa Idi Barau barka da shigowa daga ofishin jakadancin Amurka dake Niger a birnin Yamai sannan muna taya abokilin mu Abuja Alhassan Bala murnar karuwa da ya samu ta iyamaci Aisha Allah raya ta hisa iyayenta su ci muriyanta. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da taya na gabatarwa da kuma Daji Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Nelson Lopes. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai gobe idan Allah ya kai mu.